بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بيان هكا يوم أمس البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa da ku a daidai wannan lokaci daga wannan kafata mu ta Albani TV kainuwa da shan Allah a cikin wannan shiri na Ramadana a tarihi wannan shine tirmi na 11 insha Allah a cikin wannan jerin giya mai albarka kamar yadda masu sauraron mu da kallon mu suka sani a wannan jerin giya muna kawo bayanai ne takaitattu game da wasu ababe da suka faru a tarihin daruruwa ko dubban shekarun daulolin musulunci da zamuna Allah ubangiji ya samu dace a yau insha Allah za mu sake duban wasu daga cikin ababen da suka faru a irin wannan rana a tarihi da farko shine abin da ya faru a shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da aka samu wato wasu jama'a cikin tawagar mutanen kabilar Saqifa daga garin Ta'if suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karkashin jagorancin Urwa ibn Mas'ud kuma suka musulunta wannan ya faru a ranar 11 ga watan Ramadana shekara ta 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma rasuwa ko kuma mu ce kisa da aka yi wa malam Sa'id ibn Jubair daya daga cikin malamai cikin tabi'ai wanda an haife shi a shekara ta 46 bayan hijira ya kuma rasu a wannan shekara ta 95 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kissar Sa'id dan Jubair da kashe shi da Hajjaji yayi mashahuriyar kissa ce mai tsayi kwarai da gaske wanda ba zai yi mu kawo ta a daidai irin wannan lokaci ba babu laifi mu ambaci cewa wanda ya faru shine Abdurrahman ibn al-Ash'af wanda ya tawaye mu Hajjaji kuma ya dandana mu Hajjaji kuda ba yar kadan ba a waqatul jamajim da abin da biyo bayan ta ya samu goyen baya a gun mutane da dama cikin malamai qurra'u da malaman hadisi cikin su akwai Sa'id dan Jubair din akwai irin su Mujahid ibn Jabar akwai irin su Ata ibn Abi Rabah akwai irin su Talq ibn Habib da makamantan su malamai ne da yawa qurra'u da yawa an lissafa su Sa'id ibn Abi Layla da makamantan su daruruwan mutane bayan da aka gama wannan wato wannan tarkatarka suka yi ta guje-guje su buyanan su buyacan karshe suka dawo usun suka zauna a kasar Makka to daga nan ne Hajjaji ya samu labarin inda suke kuma ya amfani da ƴan leƙen asirinsa da gwamnan shi na Makka yasa a kamo su a kawo mai su da aka kama su sai aka kyale wasu aka ce a yafe musu kaman su Ata aka ce tunda mutanen Makka ne a yafe musu amma wannan mutane uku da na ambata shi Mujahid ibn Jabar da Talq ibn Habib da Sa'id dan Jubair su aka taho da su Talq ibn Habib ya rasu ne akan hanya saboda wahalar irin dauri da aka yi musu shi kuma Mujahid ibn Jabar aka kulle shi a gidan yari haka ya zauna a gidan yari har sai da Hajjaji ya rasu sannan aka saki shi shi kuma Sa'id dan Jubair aka kai shi gaban Hajjaji aka yanke mai hukunci na kisa bayan irin cin mutunci da cin zarafi da Hajjaji ya masa kuma aka kashe shi a cikin wata kissa mai ban takeici da ban tsoro Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sa ya samu shahada baya ga wannan a daidai shekara ta 129 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka samu farkon fara bayyanar da'awatu banil Abbas wato campaign na kira zuwa ga juyin mulki dan kafa sabuwar daula ta banil Abbas da kawar da daula ta bani Umayya wannan al'amari shi ma ya faru a daidai wannan lokaci a kasar Khurasan karkashin jagorancin babban komandan nan nasu mai suna Abu Muslim Al-Khurasani wanda wannan komanda shi jagoranci al'amarin wannan tawaye da tun daga asirrance har zuwa a bayyane har zuwa ga aukawa kasashe da garuruwa da wuraren da Banu Umayya ke da iko akai musamman kasar Sham karshe kuma suka samu halin kawar da karshen sarakunan Banu Umayya suka kuma kafa daular Banu Abbas a daidai shekara ta 132 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau daga cikin ababen da suka faru na tarihi a daidai wannan lokaci akwai mutuwar wani kasurgumin kafiri kasurgumin azzalimi kasurgumin mashajini wato shine Genghis Khan Genghis Khan sarkin Mongolia sarkin Tatar ya rasu ne a shekara ta 624 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a daidai wannan lokaci wato 11 ga watan Ramadan wannan kasar gumin sarki mara imani azzalimi mashajini wanda yana ɗaya daga cikin manyan azzaluman da aka sani a tarihin duniya wanda ya kawo wa duniya ta'annati ba dan kadan ba musulmai da kafirai larabawa da turawa da turkawa kowa sai da ya tsoraci wannan azzalimi suna jin kizka bayan ya mutu kamar yadda malaman tarihi suke ambata shekara uku sojojin tatar suka yi suna yawo da gawar shi basu mata jana'iza ba suna yawo da ita sun fafe cikinta sun kwashe kayan cikinta dan kattewari suna yawo da ita suna neman tabarruki a irin ta'annati da suke yi da kisa da yankawa da kona garuruwan mutane da suka dinga yi abun ba ji ba gani to shi ma wannan kasar gumin dan gani kashenin ishan jini shi ma yaro su ne a irin wannan lokaci a shekara ta 624 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tunda ma ambaci wannan bari mu hada shi da wata hadisa dake da alaka da wannan kabiya ta Tatar wato su Tatar ko Mogol wasu mutane ne daga can gabas mai nisa yanzu kana iya cewa daga kasar China wanda hadaka ce ta kabilu daban-daban da suka kafa babbar runduna kuma suka yo dangon fari daga kasar su ta Syria ta China suka nufato wato kasashen musulmai da kasashen turawa da kasashen gabas ta tsakiya da kasashen Misra da Suriya suka nufato waɗannan kasashe inda akwai alƙaryu akwai ci gaba akwai wayewar kai akwai tattalin arziki mai kyau su kuma wahashiyun ne wato mutanen daji ne ƴan karkara ne jahilai ne mashaya jini ne maciya alade ne suka nufo waɗannan kasashe da zahafi na kisa da yankawa da barna da kona gidaje da lalata duk wani ma'alim na ci gaban dan adam kuma sun yi ta'adi ba dan kankani ba musamman a kasar Bagadaza babbar cibiyar daular musulunci wanda suka yi kace-kace da ita a daidai shekara ta 656 bayan hijira Allah ubangiji ya kyauta to daga cikin ababen da suka faru da suke da alaka da wannan babban arni da muka ambata wato Genghis Khan shine abin da ya faru a daidai shekara ta 655 wato kafin shekara daya da akai ga karshen daular Banul Abbas bayan mutuwan wato shi Genghis Khan an daura wani jikan sa mai suna Holaku wanda Holaku bai gaza Genghis Khan a wajen rashin imani ba kana iya cewa ma ya fi shi rashin sanin mutuncin dan adam ya fi shi iya zubda jini ya fi shi iya rashin imani Genghis Khan Holaku ya ci gaba da irin rashin imanin da kakan shi yake yi kuma ya aiko da wasiƙa zuwa ga sarkin musulmi na daular Abbasiya na ƙarshe wato Al-Musta'sim Billah wannan wasiƙa wanda a cikinta akwai jan kunne da gargadi da izgili da nuna na isa nafi ƙarfin kowa da nuna cewa lalle ka zo ka miƙa wuya kai mubaya'a ka yadda da daular mu ta Tatar sai ka zauna lafiya in kaki kuma ka dai ga abin da ya faru da suwa ne da suwa ne da gari kaza da gari kaza da ƙasa kaza wasiƙa ta cin mutunci da renin hankali da rashin sanin darajar dan adam da rashin sanin ƴancin dauloli da al'ummomi to wannan wasiƙa ita ma an turo ta ne a daidai 11 ga watan Ramadana a shekara ta 655 abin da biyo bayan wannan wasiƙa kuma ya fita bala'i abin da bayan wannan wasiƙa ya fi ta rashin adalci saboda haka suka zo suka tare wannan gari na Bagadaza suka yi kwana da kwanaki suna tare da shi sannan kuma suka samu nasarar ihalaka muhimman mutane masu fada aji malamai da attajirai da ƴaƴan sarakuna da amirai da wazirai sama da mutum 700 wanda aka hada su aka fita da su daga shin munafincin Ibn al-Alqami aka fitan musu da su zuwa sansanin su aka yi ta yanka su kamar yadda ake yanka kaji ranar sallah subhanallah wa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kamar yadda At-Tabari ke bada labari a cikin tarihin sa yake cewa a cikin Al-Kamilul Tarikh yake cewa da ba dan kar ya zama ya boye wani al'amari da ya shafi tarihin musulunci ba da ko labarin wannan waqi'a ba zai bayar ba domin a lokacin magani ake yi wannan waqi'a ta fi kama da tashin alkiyama kawai waɗannan ana ganin kamar su ne ya juju wa majuju da haka alkiyama ce a bayan sa kai tsaye Allah ubangiji ya tsare mu to wannan kenan baya ga wannan yawa masa albarka daga cikin ababan da suka faru a daidai irin wannan lokaci da muke magana kwa abin da ya faru a shekara ta 922 ta ainihin hijriya a lokacin da wato sarki Salim al-Awwal daya daga cikin manyan sarakunan daular Uthmaniya ta ƙasar Turkiya ya samu nasarar shiga birnin Dimashqa ba tare da an yi wata mukawama ba wato ya sanya birnin Dimashqa ya zama daya daga cikin ƙasashe ko birane dake ƙarƙashin mulkin sa a lokacin suna ta kokarin fadada daular musulunci ta ainihin ƙasar Turkiya kuma ya shiga wannan gari aka mika masa garin ba tare da wani ja'in ja ba ba tare da wata fitina ko wata rigima ba ba tare da an zub da jinin kowa ba Salimul Awwal ya shiga birnin Dimashqa ya kafa tutar daular Uthmaniya ya kafa mulki ya mai da ita ƙarƙashin babbar daular su ta Uthmaniya wanda ke da cibiya a ƙasar Turkiya ta yanzu wannan za ya tunawa a wasu darussa da muka yi a baya mun ambaci wani abu da ke da alaka da wannan daula ta Uthmaniya ko ɗaya daga cikin sarakunan su wanda ya biyo baya daga baya a cikin wannan sarakuna shine Abdulhamid Thani Allah ubangiji ya gafarta musu gaba da Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta kamar yadda muke ta ambata ƴan uwa masu albarka waɗannan tattaunawa muna yin su ne a tattakaice dan samar da wani ƙwarya-ƙwaryen wato ilimi ko fahimta ko tunasarwa ga ƴan uwa al'ummar mu masu sauraron mu game da ababe da suka faru a tarihin musulunci musamman a watan Ramadana kuma idan muka lura da kyau zamu gane cewa kenan watan Ramadan a tarihin musulunci cike yake da ahdaf bai wata ne da ake komawa a zauna a daina komai sai dai bacci a masallaci sai bibiyar inuwa sai jin radio da jiran a kira sallah ayi buɗe baki ba musulman da ba haka suke ba kaga mu yanzu komai sai a ce sai dai bayan sallah har bawoshi yakan ce sallah mai yawan baya saboda zan Ramadana ya shigo to duk wasu harkokin mu sai mu tsaye da su cik a wasu ma a rufe makarantu a daina duk wata harka a daina duk wani fadi tashi wai saboda Ramadana ne muna ganin kaman wani wata ne na hutun dukkanin ayyuka in banda ma'aikatan gwamnati da yan kasuwa masu aikin su da suka saba za ka ga mu galibi daidai wa mutane duk abin da muke yi bari muke in bada tafsirin alqur'ani wanda yake wani imal amru huwa za ka ga duk mutane barin ayyukan da suke yi su koma su shantake su yi tabbaci suna bin inuwa wannan babu shakka asarar lokaci ne da kuma rashin sanin kimar irin wannan lokaci mai matukar daraja dake cikin watan Ramadan ɗan uwa masu albarka kana cika ku da surutu zamu jalin zamu shirin anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ku ji mu da wasu ahdaf din kuma na tarihi a daidai irin wannan lokaci a watan Ramadan صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله